نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
لولا أن هدانا
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Godiya ga tabbata ga Allah subhanahu wata'ala da ya saki hada mu a karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara sifa ta sallaman za Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara ta harama har zuwa sallama kamar ana yi a gabanka wanda muke gabatar da shi a nan masallacin Fatima bintul Rasul da yake nan jan likita a da magaran jamhuriyar Nijar. Yau insha Allah ta'ala zan mu tashi akan darasi na 27 inda za mu tashi akan maganganun akan tahiyya. Bayan mun zamana wajen yin tahiyya mun yi bayani akan yanda ake dora hannu a saman gwiwa a lokacin yin ita wannan tahiyya da kuma yatsa da ake daidaitawa ta kalli gabas kuma ana kalkata ita wannan yatsa. Inda daga cikin bayanin da muka yi akwai wata kalma da nake so in ƙara ba da bayani akan ta inda manzo sallallahu alaihi wasallam suke cewa wa kada sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalika fi tashahhudaini jami'an. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin haka a dukkanin tahiyya da yake yi guda biyu, tahiyya ta farko da tahiyya ta biyu. Wa ra'a rajulan yad'u bi isbi'aihi fa qala ahid ahid wa ashara bis sabbaba. Wannan lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya wajen ajji hannuwa daya saman gwiwa daya kuma a tukunkunin shi a tsida manuniya da daga kallon gabas ana kalkadata shi wani da ya tashi duka biyu ne tsida su sai yake kalkada su. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga haka sai ya ce mai ahid ahid kuma mai ishara da sababa kenan ɗaya ce ake tsidawa kuma yi ishara cewa wannan ita ake tsida ta ce ake tsidawa kenan shi ne fasara ta ahid ahid. Sai malam ya ci gaba da cewa wujubut tashahhudin awwal wa mashru'iyyatud du'a, wajibcin yin tahiyya ta farko da kuma shar'antar da yin addu'a a ita wannan tahiyya ta farko. Menene sa malam ya kawo wannan babi? Saboda akwai da suke ganin cewa ita tahiyya ta farko ba wajibi ba ce, idan baka yi ta ba ma ba matsala. To shi ne malam zai tabbatar mana da cewa wajibi ce, kuma hallau har ma addu'o'i sun shar'anta a ringa yi idan an so ita wannan tahiyya. Shi ne ke cewa tun makana sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara fi kulli raka'ataini, yana karantawa a dukkan raka'a biyu at-tahiyya, kenan yana at-tahiyatu lillah, yana yin tahiyya a dukkan raka'a biyu. Sallah ta zama mai raka'a biyu ce, mai raka'a uku ce, ko mai raka'a huɗu? In dai an yi raka'a biyu to sai an zama a tahiyya. Yace kuma wa kana awwalu ma yatakallamu bihi inda al-qu'da at-tahiyyatu lillah, kuma hannu manzo sallallahu alaihi wasallam abu na farko da yake fara yi idan ya zauna shine at-tahiyyatul lillah. Wannan at-tahiyyatul lillah kenan yana zama a raka'ar shi ta biyu daga ya zauna abin da yake fara yi at-tahiyyatul lillah. Wannan hadisi ne da yazo Imam al-Baihaqi ya kawo shi da ruwayata Aisha kuma hallau isnadi ne mai kyau. Ya ci gaba da cewa wa kana idha nasiha fi rak'atayn al-ulayayn, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya mance tahiyyar wannan ta fari a rak'o'i guda biyu yasjudu lis-sahwi, yana yin sujada ta rokanwa da dalilin haka. Kenan yana yin sujada ta sahwi dalilin ya mance da yi ta ba. Wannan shi ke nuna maka cewa kenan yin ta wajibi, inda ba wajibi bane ba a dawowa a yi sujudu sahwi dan a yi correction, dan a yi gyara da ita wannan sallah. Saboda sujudu sahwi kamar gyara ne aka ma sallar domin an rage mata wani abu ko an kala mata wani abu, to dalilin haka sai a yi sujada ta sahwi. Ita kuma shi dan bayya santa ya shawwasha ta kai rabkanuwa, to so yake kawai sallar ta lalace a ki amsa. To idan kai sujada ta sahwi kenan ka gyara ta kamar kai faci ne kuma kai kaliki, to shi wannan ne bayya su. Yace wa kana ya amuru biha fa yaqul, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da yinta, sai yace musu idza qa'adtum fi kulli raka'atayn, idan kuka zamna a dukkan raka'a biyu fa qulu uti at-tahiyyatu ila akhirha. Madara sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabai idan kun zauna a dukkan raka'a biyu to ku ce at-tahiyyatu lillahi salawatu wa tayyibatu azwa karshe. Wal yatakhayyar ahadukum min ad-du'a'i ajabahu ilayhi, kuma hallo manzo sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabai sai kuma dayan ku ya zabi daga cikin addu'o'i wanda yake so. Idan ka zauna to ka zabi irin addu'ar da kake so bayan kai tahiyya, kai ka roki Allah da ita. Shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin murare na amsa addu'a shine bayan yin tahiyya kai salatin annabi, to wuri ne wanda ake amsa addu'a idan kai addu'a. Saboda akwai addu'o'i da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu yin su bayan tahiyya, za mu gani insha Allah ta'ala a gaba. Falyad'u Allah azza wa jalla bihi, ya roki Allah madaukakin sarki ga bukatar shi duka. Wa fi lafzi, a wani lafazi yake cewa qulu fi kulli jilsatin, ku ce a dukkan zama da za ku yi at-tahiyyatu lillahi ila akhirih. Wa amara bihi al-musii' salatahu, manzo sallallahu alaihi wasallam kuma ya umurci wannan da ya bada sallar shi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya umurce shi akan yarin da haka. Kama taqaddama anifan, kamar yadda ya gabata mun yi bayanin shi. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum at-tashahhud kama yuallimuhum as-sura min al-Qur'an, yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana koyar da sahabban shi yin tahiyya kenan yanda ake yin ta, kama yuallimuhum as-sura min al-Qur'an, kamar yanda yake koya musu wata sura ta Al-Qur'ani da darasin ta. Yanzu idan aka sauko misali din nazo ina kalkautar yanda zai zama da suke koya musu ita ga yanda aka sauko ta har da ce, to haka yake zama da suke koya musu tahiyya ce ga yanda ake sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi ke nuna maka cewa ke nan abu ne wanda wajibi ne yin shi a cikin sallah. Was sunna ikhfa'u, kuma a sunna ita wannan tahiyya ba bayyana ta ba ake kamar yadda ake bayyana karatu ko kamar yadda ake bayyana Allahu akbar, a'a a sirrance ake yana a rai ake at-tahiyyatu lillah, kamar yadda dai muke yi haka nan ake yi ita wannan tahiyya a rai ake. Wannan hadisi ne ya zo Abu Dauda wal Hakim sahahu wa faqahu adh-Dhahabi. To sai kuma magana akan siyagut tashahhud, sigogi na yin tahiyya kenan. Akwai sigogi daban-daban kala-kala daban-daban na yin tafiya wanda ba wai wani abu ne wanda za a ce an saba da yawa ba wajen yin ta. Wani lokaci an samu ƙari a wani lafazi a wata sigai, a wata sigar kuma ba a samu ƙari da sau shi, amma kuma yadda take kamar babu wani bambanci da yawa a tsakani, wannan an ƙara a tsayibat, wannan an ƙara a zagiyat, kusan kawai haka ne, babu wani bambanci da yawa a tsakani. Yanzu za mu gani duka insha Allah ta'ala ruwayoyi daban-daban da suka zo daga sahabbai daban-daban na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine yake cewa su yabu tashahud, su yi gogi na yin tahiyya. وعلمهم صلى الله عليه وسلم انواعا من صيغ التشهد منزل الله صلى الله عليه وسلم يا فوير دس نوئكا دبن دبن نسيغوغي نين تهيا نوئكا دبن دبن نسيغوغي نين تهيا صيغه تهركو تشهد ابن مسعود تهيا ود تزو دك ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake cewa allabani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da ni at-tashahhud yin tahiyya, yace kaffa baina kaffaihi kaffi baina kaffaihi kama yu'allimuni sura min al-qur'an hannuna cikin hannun shi kamar yanda yake koyar da ni wata sura ta al-qur'ani, kina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hal hannun shi ya kama ya rike tukwana ya koya min ita wannan tahiyya ga ta kamar yadda ya kawo ta. Yake cewa ga lafazin yadda yake at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Sai ma ya ce fa innahu idha qala, wannan bai cikin kirona magana batta cikin at-tahiyya, fa innahu idha qala dhalika asaba kullu 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Sai kuma ya ci gaba ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa bayna zuhranina falamma qutiba qubida qulna assalamu 'ala an-nabi. Abdullah bin Abbas yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike hannun shi cikin hannun manzo sallallahu alaihi wasallam, yake koya ne kamar yadda yake koya mai alqur'ani, yake cewa idan ka zamna ga abin da zaka ci at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. To kalma ta at-tahiyyatu lillahi ta samu ne daga at-tahiyya. Idan aka ce at-tahiyya ita ce gaisuwa, amma ma'anarta ta kumshi abubuwa da yawa. Suke cewa abinda ake ce ma at-tahiyya shine girma, shine wanzuwa, shine aminci, shine dukkan dangi na yabo da girmamawa. Wanda ake girmama dukkan wani mai mulki, amma irin yabo na Allah irin yabo ne wanda ya fi ƙarfin wani halitta, wanda shi yabon ita halitta tana da naƙasa a ciki, amma shi Allah yabon shi ya tsarkaka kuma ya bambanta dukkan yabon da za a ma wani wanda ba shi ba. To idan aka ce at-tahiyya kenan ka gama abubuwa da yawa na yabo da girmamawa zuwa ga Allah madaukakin sarki. At-tahiyyatu lillah was-salawatu, idan ka ce kuma was-salawatu kana nihin dukkan salloli ana yi wa Allah, salloli na farilla ko kuma salloli na nafila. Idan kuma ta ɗauki ma'ana ta was-salawatu lillah a ma'anarta ta lugha, ita as-salatu a harshen Larabci ana nihin addu'a, idan aka ce as-salat ana nufin addu'a addu'a kenan saboda ita sallah idan ka lura da ita daga farkon ta har ƙarshe babu komai a cikin illa addu'a addu'a ce kake yi da tsarkake Allah barkwacin sarki to a harshen larabci idan aka ce as-salat ana nufin addu'a kamar yadda Allah yake cewa خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها سيتي وصلي عليهم بمعنى ادعوا لهم وصلي عليهم كمسا الدعاء إن صلاتك سكن لهم يعني شيني تعريفنا ميكي رسولنا الصلاة تو كمكاتي دكا وتصلى دكا وتأدعى دكا وتعبادة بقى ما قواسي الله sai ka kuma kace assalamu alayka ayyuhan nabi kalma ta assalam sunan Allah ne na'am wa tayyibat sai ce wa tayyibat abinda ake nufi da wa tayyibat dukkan dada dan kalmai dukkanin kalmai masu tsarki masu dadi na yabo kuma na girmamawa sun tabbata ga Allah shi kadai shi ne ana ke nufin at-tayyibat assalamu alayka kalma ta assalam sunan Allah ne shi ne assalam to idan aka ce assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah da kariya ta Allah da kulawa ta Allah ta tabbata a gare ka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam shine kenan assalamu alayka ayyuhan nabi a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake rayi haka suke cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah da kariya ta Allah da kuma kiyayewa ta Allah ta tabbata a gare ka ya kai annabin Allah wa rahmatullahi wa barakatuhu ta kuma rahama ta Allah da kuma albarka ta Allah duka su tabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam kenan harkon wanda za ka ma wannan addu'a shine annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyyarka sai kuma ka ce assalamu alayna mu ma kuma kiyayewa Allah da amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina mutum wannan da muka yi addu'a wannan yanzu mun idan muka tashi muka yi sallah muka ce assalamu alayna to mu da muke cikin masallacin wannan mu ne muka makan wannan addu'a da mu da daliman da dukkan mu amincin Allah tabbata a gare mu Allah kiyaye mu Allah ya sanya mu cikin kiyayewa shi wannan ita ce addu'a da muka makan wannan kenan ala wajhil khas mun kebance kanmu da wannan addu'a sai kuma mu ce wa ala ibadillahi salihina kuma ga dukkan bayi na Allah as-salihina bayi na gari kenan ka ga mu dukkan bayin Allah masu rai da waɗanda suka mutu gabaki daya ka musu addu'a ta cewa Allah ya sanya su cikin amincin shi shine sai malai ya ce cewa fa innahu idza qala zalika idan bawa ya huda haka asaba kullu abdin salihin fis sama'i wal ardi ya sanya dukkan wani bawa na Allah na gari a cikin sama da ƙasa cikin wannan addu'a kenan ya sanya cikin wannan addu'a dukkan bawan Allah na gari wanda ya mutu da wanda yake da rai na sama da na ƙasa ka sanya cikin wannan addu'a kuma kan mu banci akwai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kama dan uwanka addu'a bayyana kai ma mala'ike za su ma addu'a su ce Allah baka irin abin da ka roƙa mishi idan ka tashi da dare abokina ko dan uwana wani yana da bukata ya Allah ta kaza ya Allah ka biya mai wannan bukata kana ƙari wannan addu'a mala'ike suna tsaye akan ka su ce ya Allah shi kuma dai wannan addu'a ba tare da dan uwan shi yana da labarin yayi wannan addu'a ba ya Allah shi ma bukatun shi ya Allah ka biya mishi kaga wannan dukkan wanda ya kori shi dan ya kori dukkan wani bambanci da ke da ku tsakanin shi da dan uwan shi ya kore dukkan wani kaikayi na zuciya shi ya tashi ya daga hannu dan uwan shi bai sani ba abokin shi bai da labari bai san ba ma bai dake wannan bawon naka ya Allah ta biya mai bukatar shi kuma bai gaya mai ba kuma bai da ni ya gaya mai a gaba ka san wannan zuciya zuciya ce mai kyau zuciya ce mai kyau kai zuciya da ta dauka ta yi alheri mutumin da ya dauka ya alheri ko da ba san zuciyar shi ba kana mai shi da cewa wannan zuciyar shi mai kyau ce bare wanda baka ma san ba mai aka jama wannan misalin da zai yi da hudu wannan abin misali a ce wani kana neman wani aiki aikin yana da wahala kai kana da hanyar ya samu wannan aikin sai ka ji labari bai da labari ka je ka ci ka huta ka kama mishi akan cewa samu wannan aikin bai sani ba sai bayan shekaru ma ta kwana ji labari ashe kai dai ka mai wannan abu wani irin matsayi zai baka a wannan zuciya shi ka ga matsayin ba ka to haka idan kama bayan Allah wannan addu'a kai ma mala'ikai za su ma addu'a kai ma Allah biya maka bukatunka sai ka ci gaba ka ce ashhadu an la ilaha illallah na shaida
cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rike
da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan
amma yadda ke koya mai alkur'ani yake cewa idan
lalle annabin Allah lalle annabi muhammad bawan Allah ne ko manzon shi wannan kenan shine cikamako na ita wannan tafiya sai kuma Abdullahi bin Mas'ud ya wuta magana mai ma'ana sai yake cewa wa huwa bayna zuharanina a lokacin da muke wannan tafiya nau'i na wannan tafiya manzo sallallahu alaihi wasallam yana tare da mu falamma qubida a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koma zuwa ga Allah kullu sai muke cewa assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi da cewa muke assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake tare da mu kenan gashi nan a gaban su suna yin sallah a bayan sai su ce amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi an gane a lokacin kuma da manzo sallallahu alaihi wasallam bayyana sai su ce to assalamu ala nabi amincin Allah ya tabbata ga annabi ba sai sun ce ba zuwa gare ka tunda bayyana kenan misali mutum wanda yake gabanka shine zaka ce amincin Allah ya tabbata a gare ka kai da kake gabana to yanzu bayyana sai in ce amincin Allah ya tabbata ga wani haka su sahabbai suke yi bayan da sun manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kenan kamar yadda muka gani to akwai maganganun da malamai akan wannan mas'ala sai malai ke cewa qaulu ibnu abbas wa qaulu ibnu mas'ud qulna assalamu ala nabi magana ta ibnu mas'ud yake cewa muna cewa amincin Allah tabbata ga annabi abinda muke nihi ga wannan yake cewa anna sahaba radiyallahu anhu saboda sahabbai Allah kara musu yarda kanu ya kuluna suna cewa assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah tabbata a gare ka ya kai annabi fi tashahudi wa nabi sallallahu alaihi wasallam hayy a cikin tahiyyarsu manzo sallallahu alaihi wasallam yana raye a lokacin falamma mata a lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma zuwa ga Allah addadu an dalika sai suka sauya wannan kalma wa qalu sai suke cewa assalamu ala nabi sai suke cewa amincin Allah tabbata ga annabi wala budda an yakuna dalika bi tawqifin minhu sai yake cewa wannan kuma sauyin da suka yi dole ne ya kasance tare da yarda ta manzo sallallahu alaihi wasallam suke yin shi wa yu'ayyiduhu anna Aisha radiyallahu anha kuma hallau yana tabbatar maka da haka Aisha Allah kara mata yarda kadhalika kanat tu'allimuhum at-tashahhud fi salat idan tazo tana koya masa wasu daga cikin almajiranta yin tahiyya tana cewa assalamu ala nabi ta take assalamu ala nabi kenan kaga idan ka jo ne na tahiyya ya ce assalamu ala nabi abu ne wanda yake da asali daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuma ka ji mutum ya ce assalamu alayka ayyuhan nabi, to shi ma wannan ya shi ne ya tabbata shi ne ma sahabbai suke yi a lokacin da manzon sallallahu alaihi wasallam ya rayu. To lokacin da yana sune suke yin wannan, kenan duka kowanne mutum in yayi daidai ne babu matsala a tare da shi. Wannan bittifaq na malamai gabaki daya. Sai tahiyya nau'i na biyu shi ne tashahhudu ibn Abbas, shi ne tahiyya ta Abdullahi ɗan Abbas. Shi kuma yake yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna at-tashahhud, yana koyar da mu yin tahiyya, kama yu'allimuna sura min al-Qur'an, kamar yadda yake koyar da mu wata sura ta al-Qur'an. Fa kana yaqul, yana cewa at-tahiyyatul mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah, dukkan dangi na yabo da girmamawa sun tabbata ga Allah, a dukkan yabo da dangi na girmamawa masu albarka da kuma salloli da addu'o'i da ibada at-tayyibatu, masu da'i masu tsarki sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. A tahiyyata Abdullahi ibn Mas'ud ita at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, ita kuma wannan babu wawun wawun kin wannan, kuma sai aka ƙara al-mubarakat, shine at-tahiyyatu al-mubarakat as-salawatu at-tayyibatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabi, amintin Allah tabbata a gare ka ya kai annaban Allah. Wa rahmatullahi wa barakatuhu, da rahama Allah da kuma albarkashi. Salamun alaina, amintin Allah tabbata a gare mu. Wa ala ibadillahi, da kuma dukkan bayan Allah as-salihi na nagari. Ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu ungotawa da gaskiya sai Allah. Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, kuma na shaida lalle annabi Muhammad ma'aikin Allah ne. Wa fi riwayatin a wata riwaya abduhu wa rasuluhu, bawan Allah ne kuma hallahu annabin Allah ne manzon Allah ne. Wani tace riwaya kenan ta Abdullahi ibn Abbas, bambancin su da ta Abdullahi ibn Mas'ud sune kamar haka. Ita wannan akwai ƙari na al-mubarakat a cikin riwaya ta ibn Mas'ud, babu al-mubarakat. Ita wannan wajen assalamu alayka, ita babu alif wal lam, ita kai ita ake salamun alayka. An gane kenan, wannan daga cikin bambance-bambance da ke da kwai tsakanin su. Sai tahiyya ta uku kenan, siga ta uku ita suke tahiyya ta Abdullahi bin Umar, Abdullahi dan Umar, yake cewa ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa annahu qala fi at-tashahhud, yana cewa a cikin tahiyyar shi at-tahiyyatu lillah, dukkan dangi na yabo da girmamawa sun tabbata ga Allah madaukakin sarki, was-salawat, da kuma dukkan salloli da ibada da addu'o'i, wat-tayyibat, kuma da dukkanin kalamai kyawawa masu daɗi. Assalamu alayka ayyuhan nabi, aminta Allah tabbata a gare ka ya kai annabin Allah. Wa rahmatullahi, da kuma rahama ta Allah. Qala ibn Umar zittu fiha, sai ibn Umar yake cewa na ƙara a ciki. Wa barakatuhu, da kuma albarka ta Allah. To wannan magana da yace zittu fiha, hatani ziyadatani thabitatani fi tashahhudi annabi sallallahu alaihi wasallam, yace abin da yake cewa zittu fiha, na ƙara, ba yana nufin ya ƙara da karan kanshi ba, a'a, akwai riwayar da tazo, sigar da tazo da wannan ƙari da yake magana akai. Wa barakatuhu, kuma da albarka Allah. Assalamu alaina, amincin Allah tabbata a gare mu. Wa ala ibadillahi salihin, kuma ga dukkan bayan Allah na gari. Ashhadu an la ilaha illallah, na shaida babu ungotawa da gaskiya sai Allah. Qala ibn Umar, sai ibn Umar yake cewa wa zittu fiha, sai na ƙara wahdahu la sharika lahu, shi kadai yake bi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma da shi dalili anna muhammad bawan Allah ne kuma hallau manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kenan wannan ita ce wasiga wanda ibnu umar yazo da ita wanda yake ganin yayi karar shi kuma karin da yake akwai shi a wata siga kuma ta tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta hudu ita ce tashahhudu abi musa al-ash'ari yanda abu musa al-ash'ari shi kuma ya rawaito mana yanda ita wannan tahiyya take daga manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa idza kana 'inda al-qu'da idan kun zo lokacin zama falyakun min awwali qawli ahadikum ya kasance magana ta farko da ɗayan ku zai yi at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah at-tahiyyatu at-tayyibatu as-salawatu lillah dukkan dangi na yabo da girmamawa da tsarkakewa da kuma daɗa ɗan kalmomi da kuma salloli da addu'o'i da dukkan dangi na ibada sun fi tabbata ga Allah maɗaukakin sarki assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah tabbata a gare ka ya kai annabi wa rahmatullahi wa barakatuhu da kuma rahama Allah wa barakatuhu da kuma albarka Allah yake cewa assalamu alayna amincin Allah ya tabbata a gare mu numa wa ala ibadillahi da kuma zuwa ga bayin Allah as-salihina bayi nagari yake cewa ashhadu an la ilaha illallah mun shaida babu ambotawa da gaskiya sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma mun shaida lalle annabi muhammad bawan Allah ne kuma hallau manzon shi ne sallallahu alaihi wasallam yake cewa sab'a kalmatin hunna tahiyatus salat kalmomi ne guda bakwai su ne wanda ake tahiyya da su ta sallah kalmomin nan guda bakwai su ne kamar yana nufin jumloli idan muka dauki at-tahiyyatu lillah at-tahiyyatu at-tayyibatu salawatu lillah dai kenan assalamu alayka ayyuhan nabi biyu wa rahmatullahi wa barakatuhu uku assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin assalamu alayna hudu wa ala ibadillahi salihin biyar ashhadu an la ilaha illallah shidda wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bakwai wannan sune kenan suke gama sune tahiyya sune kalmomi da ake yin tahiyya da su wayannan kenan idan mun lura dukkan wanda sigogin da suka zo babu wani bambanci mai yawa tsakani kawai zaka samu wannan at-tahiyyatu lillah was salawatu tayyiban akwai wawu tsakanin ya rarraba wani kuma bai rarraba ba sai kuma wani ya ƙara al-mubarakat shine kawai bambanci tsakanin su babu bambanci da yawa sai kuma nau'i na biyar na tahiyya shine tashahhudu Umar bin Khattab sai tahiyya ta Umar bin Khattab shi kuma ga yanda ya kawo ta yace kana radiyallahu anhu yu'allimu an-nasa at-tashahhud wa huwa 'ala al-minbar Umar bin Khattab yana saman minbari yake koya ma mutane yanda za su yi tahiyya يقول يكتي مسقولو كتي التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك يكتي وقرن كتي والتحيات لله دكتن دنجي نيقول جرم ما واسم تبتك الله مروك تنسركي الزاكيات لله وما دكتن دنجي نسأر ككا شيني التزكية سأر ككا ya kasance Allah maɗaukakin sarki ya tsarkaka daga dukkan wani abu daga dukkan kwatamci daga dukkan wani nau'i na kasu wanda za a ce an samu rage yanzu misali idan zaka siffanta Allah da mai mulki baka siffanta shi ba da irin mulki na bayi shi yanzu bawa idan zaka siffanta shi da mai mulki sai dai ka ce mai mulkin gari kaza ka hassare shi a wani gari daga wannan garin bai huta idan ya je wani gari ba mai mulki bane ba ya zama ba ko a garin idan mutum ya mulki ya mallaki wata dukiya misali a cikin da raƙuma 2000 kenan ka ji ka ce ya mallaki raƙuma 2000 kenan ka kayyade shi a wannan 2000 man shi kuma Allah madaukakin sarki sai dai ka ce wanda ya halicci dukkan wata halitta da kake gani da kaza a ciki da kaza ne dukkan abin da ka sani da wanda baka sani ba kenan shi Allah madaukakin sarki shi idan za a siffanta shi ana siffanta shi ne ba tare da irin siffantawa ta bayi ba shi ana siffanta shi walillahi matul ala Allah ya girmama dukkan wani kwatanci ya girmama dukkan wani kwatanci da dukkan wata siffa da bawa zai siffanta da ita shi Allah madaukakin sarki shi ɗaya ne kuma shi ya halicci komi kuma shi ne mai mulkin komi kuma babu wani wanda yake tarayya da shi a cikin halitta shi ko a cikin mulkin shi subhanahu wa ta'ala shi ne ke cewa kuma a tsayyibatu lillah kuma dukkan wasu daraɗan kalamai da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki assalamu alaika to sai ka ci gaba kamar yadda ka yi at-tashahhud na ibnu mas'ud kenan iri ɗaya ne da ta ibnu mas'ud illa bambanci a nan an samu ƙari na az-zakiyatu lillah kenan tahiyya ta Umar bin Khattab bambancin ta da tahiyya ta Abdullah bin Mas'ud shine kalma ta az-zakiyatu lillah ita ta Umar bin Khattab akwai ƙarin az-zakiyatu lillah duka dai ƙarin dangi na yabo ne da na girmamawa kenan dukan sun rawaito daga manzo sallallahu alaihi wasallam tana yiwa wannan yau akai ka tari manzo sallallahu alaihi wasallam a tahiyya shi ya ƙara lafazi kaza yau kuma wannan ya ji manzo sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi a kaza duka dai babu wani abu na naƙasu ko na rage matsayin Allah madaukakin sarki a cikin duka wannan sigogi da suka zo na ita wannan tahiyya na sai kuma ya ce sai ta shidda ita ce tashahhud Aisha tahiyya ta Aisha Allah ƙara mata yarda قال القاسم بن محمد قاسم بن محمد يكي جوا كانت عائشة رضي الله عنها تعلمنا التشهد عائشة الله قارمت يردا تنا كو يردم ينتهيا دقا فرم كوانتا حق ارشي يكي جوا تنا جوا وتشير بيدها تنا إشارة عندي ترنجة مسو التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله السلام على النبي هزوا قرشي كمر يند ابن مسعود يكاو كنن كاغا ايتما بمبنچن كوي واو واو ني سي كوما الزاكيات ده تقارا اتيكي لا كا سامو قاري كنا اتيكي شي ما wannan qarin babu wani abu da yake cutar da wata tahiyya akan wata tahiyya kenan manzo sallallahu alaihi wasallam ana iya samun sigogi daban-daban a wurin shi yau yayi wannan gobe yayi wannan jibi yayi wannan kamar da muka samu a wai me ke rasuna a wasu addu'o'i da ringa yi na buɗe sallah misali daga samu yau an yi wannan gobe an yi wannan jibi an yi wannan kamar da aka samu a kiran sallah zaka samu nau'i daban-daban akwai kala kaza akwai kala kaza akwai kala kaza to haka kenan kowanne in kai kuma yayi kuma kowanne in kai akwai ladan shi na musamman da Allah ya kebance mishi kenan a takaice wannan su ne sigogi na yin tahiyya wadda kenan dai duk wanda mutum ya yi a cikinsu tahiyyar shi ta yi kuma ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka rawaito mana suka kawo mana ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai ma ne ke cewa as-salatu ala an-nabi wa mawdi'uha wa siyaquha sai kuma yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa mawdi'uha da kuma wurin da ake yin ta wasiyaguha da kuma kala-kalanta daban-daban da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malai ke cewa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ala nafsihi fi at-tashahhud al-awwal wa ghayru manzala sallallahu alaihi wasallam yana ma kanshi salati a tahiyya ta fari da kuma da ta karshe kenan me yake rasuwa da muke tsammanin cewa yin salati ya ke banta ne a tahiyya ta karshe a tahiyya ta fari idan an zamna idan ka yi tahiyya har da zakka manzala sallallahu alaihi wasallam salati fara yi so ka miƙe ka ci gaba. An gane ya tabbata kenan mu raya wannan sunna ke kasance daga mun zamana ta hiyar mu kawai il kaɗan daga mun ƙare abduhu wa rasuluhu kawai shi kenan mun miƙe a ya kasance shi wannan salatin muna yin shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata haka na fiji ana mudarsar salati a tahiyya ta fari hannu kuma da tahiyya ta ƙarshe yayin da tahiyya ta ƙarshe ita tana da wasu addu'o'i da manzon sallallahu alaihi wasallam aka samu yanayi wanda kuma ba a yin su a tahiyya ta fari addu'o'i ne suna nan za mu gane su insha Allah ta'ala a gaba suna da yawa sai dai yau in kai wannan gobe kai wannan so da bayani ba a ce kai kake yi kai kake kake sallah idan kake kake sallah saboda idan ya kasance akwai mamu wasu za ka takura masa ka ce ka yi su daga suna da yawa sosai insha Allah ta'ala kenan za mu gane su yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ma kan salati to shi salati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali aya da ta sabka inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'ala an-nabi Allah da mala'ikai suna ba annabi sallallahu alaihi wasallam suna mashi salati ya ayyuhalladhina amanu ya ku wa'anda kuka yi imani sallu 'alaihi kuma ku mashi salati wa sallimu taslima kuma ku roƙa mashi aminci aminci duniya da lahira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi da darajar shi da kuma kasancewa cikin aminci mun me ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin amincin Allah yake darajar shi batta raguwa ko kadan dan baka mishi salati babu wani abu da zai rage ma manzo sallallahu alaihi wasallam darajar shi dan kaki mishi salati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai girma ne Allah ya bashi wannan girma mai matsayi ne Allah ya bashi wannan matsayi mai daraja ne Allah ya bashi wannan daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani makami da yake so ya same shi a ranar kiyama wannan makamin in ya same shi ma al'umma ce zai ta amfana da wannan makamin ba dan shi kadai amfana da shi ba wa ba'athuhu maqam muhammadan alladhi wa'ada wannan addu'a da ake bayan an kira sallah allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati muhammad al-wasila wal fadila wa ba'athu maqam muhammadan alladhi wa'ada ya same shi ma matsayin muhimmin ya amwana ma da matsayin saboda manzo sallallahu alaihi wasallam a ranar kiyama su ne suke abubuwan da kamar mutum haidai an ji ya gani amma abubuwan da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi a ranar kiyama kowa a labe yake shi kadai yake bayyana ga wani kowane annabi tsoro ke manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake tashi ya je gaba al'arshi ya duka ya faɗi ya sujada yace ya Allah ceto mu al'umma take nema ba al'umma shi kadai ba duniya ce za a ceta a lokacin sai Allah barkatun sarki ya sa mi a ran shi wasu kalmomi na yabo wanda shi ma bai san su ba sai a lokacin nan Allah zai same su to kwana sai ya bi Allah ya gaya ma Allah wannan kalmomi sai a ce ya Muhammad irfa ra'sak isfa tushaffa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka daga kanta nemi ceton sa a baka to kwana ya nemi ceton kuma Allah ya bashi sallallahu alaihi wasallam to kaga annabawa aka je wurin su sai annabi Adam sai annabi Ibrahim sai annabi Isa sai annabi Musa akan su zo su yi irin wannan suka kasa suka ce ba wurin su bane da karshe annabi Isa ce ku je wajen annabi Muhammad shi kadai yake da wannan dama to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara shiga gidan aljanna idan ya zo ya bubbuga su ce wane ne ya ce Muhammad sai ce dama kai kadai aka ce mu rubuce ma kai kadai aka ce mu fara rubuce ma shi zai fara sanya kawashi a gidan aljanna kuma al'umma shi ita za a fara sanyawa gidan aljanna ɗan aljanna daga ciki idan muka ce zan yi magana akan darajar manzo sallallahu alaihi wasallam da girman shi a ranar kiyama kadai abin zai daukan mana lokaci da yawa abin da yawa abin da yake faruwa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi kadai ke da wannan girman da wannan daraja da za a ba a ranar kiyama kuma shi kadai ne zai ci al'umma da wannan matsayi da Allah ya ce to ya ishe shi daraja ya ishe shi kima ya ishe shi girma a ce mala'ike suna gaida ka a ce Allah madaukakin sarki yana maka salati to wa kahin a ce mumi dama an jima ana ne yanzu ne aka ce lokacin da aya ta sauko aka ce innallaha wa mala'ikatahu yusalluna sun jima fa suna yi suna ma annabin nan salati ku ma ku me kuna so ku kai labari sai kuma aka ce in kayi guda za a ma goma idan kami guda dalilin kami sai Allah ya ma goma kenan kai Allah ba zai ambace ka ba ya ma salati in ba dan kama annab salati ba Allah zai ma salati goma idan kami guda ba rama mi ba zai irin shi za a ma goma idan kayi goma a ma ɗari idan kayi ɗari a ma dubu idan kayi dubu a ma dubu goma haka nan kana yi ana limka maka to mala'ikai Allah da mala'ikai suke ma annabi salati ku ma ku mi salati anan sahabbai suka zago sun san cewa wannan ba karamin abu bane babban abu ne suka zaburo suka ce ya rasulullah gaisuwa mun sanya za mu gaida ka amma salatin nan ba mu san ba ya za mu maka yaya kamata mu faɗi mi za mu ci manzo Allah ya ce musu abinda za ku ci ba shi sai koya musu wannan nau'ika na salatin za mu kawo sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zama da su ya koya musu ci idan kuna so ku muni salati ga abinda za ku ci daga yau in ba mu sani ba mu sani addu'ar gaba ba ta samu shiga ba yanda ya kamata sai in kama annabi salati sallallahu alaihi wasallam addu'ar ka ba ta karɓu ba yanda ya kamata ba ta je ba inda ake so ta je sai ka raka ta da salatin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya isa ya nuna ma girman salatin wannan da aka ce shi kuma wannan salatin kakka bata ma kanka lokaci kakka ba kanka wahala kakka ringa nazari ka kai kwanduwar ka nesa a komo kusa sahabbai da suka tambaya aka ce su shikenan da suka zo suka ce ya zami to nema ka sanya aka ce musu shikenan magana ta kare idan ka samu wannan ka rike to ka rike na annabi wanda aka ce a ma salatin shi ga yanda ya koya to tun daga yanda ya koya magana ta kare sai ka huta kana da hujja a ko'ina cewa wannan ita ce salatin da aka ce a yi tun da ta gangaro daga bakin manzo sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ce ya rasulullah ya zabi sai ce idan kun tashi ku ce kulu ku ce to dan uwa idan zaka ma annabi salati ka tsaya akan salatin da annabi ya ce a yi kada ka shiga kama-kaman wani salati daban na wani wanda zai ce ma salati kaza yana da kaza ko kuma yana ganin ya dace a yi a baka yi manzo sallallahu alaihi wasallam sanin abin da ya dace a mishi ba baka yi sahabbai iya larabcin da kai za ka zo yanzu ka yi larabci ba ka saka wani salati ka ce ita ce salatin annaba sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun hardace alqur'ani a hannun shi ɗan makaranta ne na manzo sallallahu alaihi wasallam duk wasu abubuwa na girmamawa da darajantawa sun fi kowa iya shi saboda su suka fi kowa sanin annabi a cikin bayi to tun da kaga su zamta masu tsara ma kansu sai suka taso suka ce a gaya masa ya za su to ka shawo ma kanka lafiya kai irin yanda aka koya ibada ce za ka yi ibada batta amsuwa sai ka yi ta yanda annabi koya ta wannan shi ne sharadda na ibadar ka ta amsu ya kasance ka yi ta dan Allah ya kasance kana yi kana tsammanin kana fatan Allah ba ka lada idan ka yi ta kana tsammanin Allah ba ka lada kuma kana tsoron kar Allah ya kama ka da zunubanka kuma ya kasance in za ka yi ka yi ta a ƙarƙashin koyarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma shi ne ma zakka cika cikakken mabiyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance ka cika sharuɗa guda huɗu ta'atuhu fi ma amara ka yi mishi da'a akan abin da ya umarni a yi wa tasdiquhu fi ma akhbara ka gaskata shi akan dukkan labarin da ya bada wajtinabu ma naha anhu wa zajara ka kiyaye dukkan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an la yu'bada Allah illa bima shara'a kuma kada ka shedi kada ka bauta ma Allah sai abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koya wannan shi ne ka cika wanda ya gaskatar da faɗin shi a cikin kalmar shahada ya ce ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu idan baka cika wannan guda hudun ba to wannan kalmar shahada da kai ta cewa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu to yana da matsala sai ka cika wannan sharuɗin guda kama manzo sallallahu alaihi wasallam da'a ka kiyaye abin da ya hana ka gaskata shi a dukkan abin da ya bada labari Allah ka kabuta ma Allah sai ya koya to in kana so ka samu ladan salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam to kai wanda wani ya kawo kai wanda annabi ya koya to a lokacin da zaka samu cikakken ladanka ga salati da kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kenan abin da ya shahi kenan ita salatin yanda ake ta so wa sanna dalika li ummati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya sunnanta haka ga al'ummar shi haythu amarahum bis salati alayhi ba'da salami alayhi bayan ya umurce su akan su mi salati bayan sun mi assalamu bayan sun mi sallama yoshi suka mi sallama cikin tahiyya da muka ce assalamu alayka ayyuhan a lokacin da mun mi sallama to yanzu kuma mu yi saura shine as-salati shine yi mishi salati wa allamahum anwa'an min siyaqi salati alayhi sallallahu alaihi wasallam ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da su sigogi daban-daban na yi mishi salati daga ciki ita ce allahumma salli ala muhammad ya allah kama annabi muhammad salati na'am wa ala ahli baitihi da kuma iyalan gidan shi wa ala azwajihi wa zuriyatihi da kuma matan shi da kuma zuriyar shi kama sallaita ala ali ibrahim kamar yanda kai salati ga iyalan annabi ibrahim innaka hamidul majid lalle kai allah hamidul majidun lalle Allah abun godiya ne majidun kuma hallau Allah mai dukkan abubuwa na kyautatawa ne da girmamawa wa barik ala muhammad kuma hallau kama annabi muhammad albarka wa ala ali baitihi da kuma dukkan iyalan gidan shi wa ala azwajihi wa zuriyatihi da kuma matan shi da zuriyar shi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid kama yanda kai albarka ga iyalan annabi ibrahim innaka hamidun majid lalle kai allah abun godiya ne kuma hallau allah mai tarin albarka ne da darjantawa da girmama to wa hadha kana yad'u bihi huwa nafsuhu sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam da wannan yake ma kanshi salati sai kuma na biyu yake cewa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wannan kenan shine dai salatin da ya kasance sananne a gare mu. Ina gani lokaci ya tafi, bayani akan wannan nau'ika na salloli insha Allah ta'ala zai zo sati mai zuwa na salati kenan. Abu ne wanda yake da danfaɗi kana idan muka shiga zai daukan mana lokaci insha Allah ta'ala. Rana ta yi Allah yarda kenan zan mu kawo cikakken bayani akan abin da ya shafi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada, wanda muka kuskure Allah ya mana. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.